kotun tarayya da ke karkashin mai shari'a Binta Inyako ta sanya belin da ta ba wa shugaban kungiyar ƴan awadai ta kafa kasar Biafra Nnamdi Kanu sannan ta bada umarnin a kamo shi wannan ya biyo bayan kin bayyana a gaban kotu ne tun bayan da aka bayar da belin sa a watan Afrilu shekara 2017 laya da ya shigar da ƙara magaji labaran shine ne mai haka lokacin da yake bayani kamar haka
the court upon our application revoked the bail and issued a bench warrant and order pursuant to section 352 subsection 4 of the administration of criminal justice act
magaji labaran yace mun nemi kotu ta soke belin da ta ba Nnamdi Kanu a baya sannan aka bada warantin a kamo shi kamar yadda kashi 352 karamin kashi na 4 na kundin manyan laifuka ta tanada sannan kuma kotu ta bada umarnin a cigaba da sauraron shari'ar ko da yake Kanu baya nan shi kuwa lauya Ifeanyi Ejiofor wanda shine yake kare Nnamdi Kanu ya nuna fushinsa da wannan mataki da kotu ta dauka inda ya tsokaci yana mai cewa
we are concerned about this section 352 of the ACJL 4 law also allows us ample time to explain to the court why he's not Yeah. We have documents to show to the court on why he's not here. We are now communicating with him. We know he's alive.
Ifeanyi Ejiofor yace mun damu ainun da wannan mataki na kotu domin kuwa kashi 352 da kotu ta yi amfani da shi a matsayin hujja na janye belin ya bamu dama na bayyana dalilan da ya sa Kanu bai zo kotu ba. Muna da hujjojin rashin zuwan sa a rubuce amma kotu bata bamu damar yin haka ba. A lallai muna mu'amala da shi domin yana da rai kuma za mu ɗaukaka ƙara akan wannan mataki. To ya matsayin wannan hukunci da kotu ta dauka akan janye belin da ta ba Nnamdi Kanu kuma ta bada umarnin a kamo shi kwararre ne dutar kundin tsarin mulkin kasa Barista Mai Nasara Kogo Ibrahim yayi nazari
dangane da magana wannan beli da aka ba Nnamdi Kanu wanda ake zange da ta'addancin neman kawo katsalandan da yancin Najeriya wannan dama laifi ne wanda ake zargin yayi wanda yake yayi na kasu ga sashe na biyu na dokar tsarin mulkin Najeriya da take Najeriya ɗin ta kasa ce kuma wanda take ba ta wargazuwa kuma ba ta rabuwa kuma daidai da sashe na 36 na tsarin mulkin Najeriya kotu ta duba wannan hurumi na cewa komai laifin da mutum yayi yana nan wanke yake sulhu har sai kotu ta tabbatar da laifi to akan haka ne aka bada shi beli idan aka bada mutum beli kuma ya tsallake wannan beli ya gudu har ya je musamman ma irin kalaman da yake ta fadi na batancin Najeriya a waje to yana da wajibi ga kotu ta gaggauta janye wannan beli a kuma bada umarni ga hukumomin da abin ya shafa su gaggauta kamo shi su gurfanar da shi gaban kuri'a saboda haka wannan umarni ne aka ba wanda ya shafi hukumar yan sanda da hukumar rundunonin tsaro na duniya a gaggauta kama shi kuma hukumar Najeriya ta harkokin kasashen waje dole ta fitar da bayani na bukatar duk ofisoshin jakadancin su na kasashen duniya da su hada kai da kungiyar yan sanda na duniya wato Interpol a gaggauta kama shi a bankaro da shi a Najeriya domin ya fuskanci shari'a wannan shine adalci ga jama'ar Najeriya gaba daya miliyan 200 wanda ya kalamun shi da kuma aikace-aikacen shi yake neman kawo wargazuwar Najeriya da hadin kanta saboda haka abu ne na ayi murna kotu ta yi daidai ta dauki mataki wanda ya dace
an dage ci gaba da sauraron shari'ar zuwa ranar 18 ga watan 6 na wannan shekara Madina Dauda sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja Najeriya